to maintain waka eke, ala waka eke, jita waka eke, party waka teke.
Azancin magana ne zaurance kici
musoyi da kawada din zance asashin nasarar mu da zaurance
kamshi kamshi yari ya kamshi kamshi sauri sauri yari ya sauri sauri
Si mama,
mayaya o,
Halima,
mayemina do, lati jopo lada, akari yutu kano,
awure zaki sen adobaya o.
Masoi neka waja dinsanche, asashen nasarumpa da zolanche.
Tahar magana ya dinsanche, yachi azanchi magana ne zolanche, kichi.
Masoi
Ya ki kekyawa ko baka jiya ba.